أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باين هكا دكان يان وباكي دا نوانا مكرنتا ميسونا نور العلم والهدى اوانا نغلينا نسرا وقودر زنفر ستيت ناجيريا ينا موكو سلم إلين تأدين المسلم شي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin Hamziya na al-Imam Muhammad ibn Sa'id al-Busiri radiyallahu anhu wanda kuma muna inda yake muna bayani wanda yake yin watan tawassuli zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da kuma sauran dai wasu mu'ajizoji na manzon Allah sallama wanda zamu ci gaba a cikin da yake ci gaba da yin tawassuli da sahabbai zuwa ga manzo Allah sallama yake cewa jaa qaumun min ba'di qaumin bihaqqin wa 'ala al-manhajil hanifi ja'u yace jaa qaumun su sahabban nan saboda in ba a manta ba halka mata gabata ya zano su gabaɗaya bayan ya zano ƙarshe hayya kulli yake ce masa radiyallahu anhum wa radu anhu fa anna yakhadu ilayhim khada'u to shine ya ci gaba da cewa jaa qaumun su waɗannan sahabban nan jaa qaumun waɗansu mutane daga cikin su sun zo zuwa ga manzo Allah sallama min ba'di qaumin bayan waɗansu mutane bihaqqin dukkan su da gaskiya kuma ma'ana shine yana nufin da wanda tun farko ya fara zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun farkon musulunci irin sayyidina Abubakar Siddiqu kenan da kuma sauran wanda sun kazo a tsakiya da na ƙarshe dukan musu baki daya to shine yake nufin duka haka suka zo har suka hadu suka taru baki daya a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau wannan tawaga su taso in cikin gari ne wanda ake gari guda daya da wadanda kuma masu tasowa da wasu garuruwa su taho duk dai daban-daban haka to shine ja qaumun waɗansu mutane sun zo min ba'da qaumin bayan waɗansu mutanen dukan sun zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi haƙƙin da gaskiya sun sallama su miƙa wuya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da gaske to kaga shi ba abin da ya dace da su in ba a ce masa radiyallahu anhum ba ku sannan ya ce bayan wannan kuma waja'u sai ka ci ka dauki wannan wawun din sai ka ce waja'u dukan su kuma sun zo alal manhajil hanifi bisa ga godabe wanda yake madaidaici wato hanya madaidaici shine ko millata Ibrahim hanifa wa ma kana min mushrikina to shine walakin kana hanifan musliman kamar yadda zuwa alqur'ani ku to shine wa alal manhajil hanifi bisa ga godabe wanda yake madaidaici ja'u sun kazo ba wai bisa ga wani mummuna abu ba to balle ma har wani ya ci zai lanci su koyi wani abu suna can cikin rahmar Allah kai ku kana nan kana talanta su kana ta wahala Allah ya kare mu malim Musa wala Isa hawari yunafi fadlihim wala nuqaba'u yace saboda haka kuma su waɗannan sahabbai girman su da matsayin su sai ce malim Musa nuqaba'u ga can ƙarshe sai ka ce malim Musa nuqaba'u annabi Musa baya da manyan shugabanni din nan fi fadlihin waɗanda suke cikin darajar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala li Isa hawariyuna annabi Isa baya da mataimaka su ma waɗanda suke fi fadlihim a cikin darajar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin nuqaba'u din nan wa shugabannin nan mutanen nan cikin annabi Musa to ba su kai darajar sahabban manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan hawariyuna mataimaka annabi Isa su ma busu kai darajar sahabban manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam waɗanda hawariyuna ga sunan alqur'ani da Allah madaukin sarki yake faɗa mana cewa wa iz auhaytu ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa shahidu bi annana muslimuna sannan su kuma can wajen abun da ya shafi shi ko wato mutanen shi kuma nuqaba kenan na shi annabi Isa shi kuma ga sunan shi ma alqur'ani ubangiji madaukin sarki yana faɗa cewa wala qad akhadna misaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqartumullaha qardan hasanan la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wanda su kuma su ne wadancan shugabannin nan guda 12 daga cikin banu isra'ila din wanda shi yasa zaka gani a makaranta ko sai gani a cewa naqib wai ma'ana naqib shine monitor ko wai wanda yake shugaba kenan to shine naqib to shine yake nufin cewa malim yake cewa malim Musa nuqaba'u annabi Musa baya da shuwagabanni baya da shuwagabanni fi fadlihim wanda suke cikin darajar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam walali isa hawariyina haka na annabi walali isa hawariyuna haka na annabi isa shi baya da mataimaka fi fadlihim wanda suke cikin darajar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam bi abi bakri alladhi sahal linnas bihi fi hayatika liktida'u yace har yanzu ya rasulullahi ya abul qasim dinnan da ya fara can farko dinnan ina yin tawassuli zuwa gare ka bi abi bakrin da alfarma sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu alladhi wannan da sahal iktida'u bihi sahal iktida'u koyi ya inganta bihi da shiya linnas ga mutane fi hayatika tun a cikin rayuwarka wato shine wanda ya zama tun a lokacin rayuwarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya to kuma a lokacin ba zai iya fitowa ai sallah ba to sai yake cewa muru ababakarin falyusallibin nasi yace a umarci sai na abakar yazo ya yawa mutane limanci a zo ai sallah to kaga kenan ya zama kenan an yi koyi da shi yake nan wato tun a cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abu Siddiq ya zama shine abun koyi kaga ce baka yadda da Abu Siddiq ya jagorance ka ba to tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sa shi yayi jagoranci kuma cikin babban aiki na ibada shine sallah ku والمهدي يوم الثقيفه لما ارجف الناس انه الدعاء يوشي سيدنا بكر دينن والمهدي wannan dinnan mai natsar da watan fitina ko kace mai kwantar da tarzoma muhaddi wanda ya natsar da tarzoma da ta tashi yawmas saqifati ranan saqifa wato shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati to da lansaru da kuma su mutanen makka muhajirai kenan to sai ya zama kowanne daga ciki suna ganin magana wane ne wanda zai zama khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har wasu suna ganin cewa ma a'a to kowa a nada shugaba a bangaren su duka dai da sauransu to kashi da sayyidina Abu Siddiq shine wanda ya jawabi wanda ya nuna ina ba haka yadda ce ba da sauransu dai bayanan duk da ya kamata wanda an ga samu natsuwa sai an ka dawo irin yanda yadda ce a hidin to shine wal muhaddi wanda yake shine mai natsarwa dinnan yawmas saqifati ranan da an kai taro a saqifa lamma arjafan nasu lokacin da mutane sun ka girgiza wato lokacin da manzo Allah ya rasu kina an girgiza an shiga wani hali shine ana neman to yanzu wani da zai zama shugaba shine lamma arjafan nasu lokacin da mutane sun ka girgiza annahu da ma shi sayyidina Abu Siddiq adda mai natsar da watan fitina ne shi da makocin ya saba da kwantar ta zuma da fitina radiyallahu anhu an qadaddina ba'da ma kana lid-din ala kulli kurbatin ishfa'u yace an qadaddina sayyidina Abu Siddiq ya tsamo addini wanda yace ya tsamo addini watan a sai kace an kaza addini ya tsamo addini ba adama kanil addini bayan ya kasance ga shi addinin na musulunci sai kace an kaza addini ya tsamo addini wanda ishfa'u watan tsinkayowa ala kulli ala kulli kurbatin bisa ga dukkan wata damuwa da bakin ciki to shi bayan wannan din ma'ana hangowa cewa ga abubuwan da za su kasance wa lalle wannan abu kaza shine mafi zama daidai shi zama da kai to shine kamata ayi to tsin kayo in ba ayi ba ga abin da zai kasance wa na illa a cikin addini to shine ce an kaza addini ya tsamo addini ba da ma kana lidini bayan ya kasance ga shi addinin na ala ishfa'u tsin kayowa ala kulli kurbatin bisa ga dukkan wata damuwa da bakin ciki ma'ana shine abin da zai kawo matsala ga musulmai to bayan wannan dogon tunanin da nazarin to an ka tsamo addini daga cikin wannan hali da za a shiga tunda kaga duk irin abubuwan da suka faru tun daga shawarwarin nan da aka yi din wajen khalifancin har zuwa bayan shi kuma karshe aka yi ittifaqin kuma shi dai ne ya kamata ya zama khalifan to da kuma irin abubuwan da ya biyo wanda na jihadi da kuma waɗanda suka yi ta kokarin barin musuluncin da sauransu dai to shine an kaza addini ya tsamo addini ba adama kana lidini ishfa'u bayan tsin kayowa ya kasance ga addini ala kulli kurbatin bisa ga dukkan wani bakin ciki da damuwa an faqal mala fi ridaka wala mannun wada jamman wala ikida'u sannan yace an faqal mala ya ciyar da dukiya shi sayyidina Abu Siddiq ya ciyar da dukiya fi ridaka a cikin neman yadda ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wala mannun ya ciyar da wani dukiya ba tare da gori gare ka ba wada jamman ya bayar da tarin dukiya mai yawa wala ikida'u ba tare da hanawa ba don haka shi yasa sayyidina Abu Siddiq kasan lokacin ma da za a wani gudunmuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi ila kowa ya kawo tashi magana zuwa jihadi kaga duk ya kwaso dukiya tai baki dai duk abin da ya mallaka mika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
to kaga cewa duke yake kenan ko ba gori bai taba manzo Allah gori ai ha manzo Allah kaza inna radiyallahu anhu wa abi habs alladhi azhara Allah bihi ad-din far'a war-ruqaba'u sannan yace bayan wannan kuma wa abi habs har yanzu ya manzo Allah sallama ina yin tawassuli zuwa gare ka bi abi wa abi habs da sayyidina watan da abu habs shine sayyidina umar kin alladhi wannan da azhara Allah bihi ad-din Allah ya bayyana da addini da shi ya far'a war-ruqaba'u maqiya da mahasadan addini far'awa suka kame kansu dole wato shine lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya musulunta su a lokacin da siyazan a lokacin ana yin addini a boye ba mai iya fitowa ya bayyanar to lokacin da ya musulunta kawai shikenan sai aka samu karfi da makocin su ne manyan jarumin mutanen Makka din shikenan sai da ya ce aina ai bai a fito waje mana to kowane kafirin in ya leko ya ga sayyidina Umar can ciki sai ya kama kanshi dole ba mai matsowa to shine yake nufin cewa watan a alladhi azhara Allah bihi ad-din wa annada Allah bayyana da addini da shi ya far'a wa ruqaba'u maqiya da mahsana addini suka kame wa ana suka kama kansu dole wallazi taqrabu al-aba'id fillahi ilayhi wa tab'adu al-qurabau yace wallazi shi sayyidina Umar din nan shine wannan din nan dai wanda taqrabu al-aba'id sai kace al-aba'id manisanta gare shi a nasaba to taqarrubu tana samun kusantuwa ilaihi zuwa gare shi billahi a cikin ma Allah biyayya sannan wata bu'udul qurabau makusanta na nasaba kuma suna nisanta gare shi dai shi ma billahi a cikin lamarin Allah don haka ko ba ka da alaka komai da shi ta jini to in dai kana cikin biyayya ga Allah to sai da na Umaru zai kawo ka kusa da shi saboda ya samu abokin tafiya zuwa ga Allah komai kusancin ka da shi ya bar hanyar Allah kuma to shi ma ya baka ba ruwan shi da kai to shine wallazi shine wannan din nan wanda taqarrubul aba'id mani santa suke kusantuwa ilaihi zuwa gare shi billahi a cikin lamarin Allah wanda kuma alqurba umma kusanta ne na nasaba tab'udu take nisanta shi ma gare shi billahi a cikin lamarin Allah ma'ana in sun ka kibin hanyar Allah kenan to shine nan ilaihi din nan kuma wata nusa yana zuwa da cewa ladaihi wallazi taqarrubul aba'id billahi ladaihi wata abudul wata bu'udul qurba yana zuwa da wannan din ladaihi din Umar ibn al-Khattab man qawluhu al-fasl wa man hukmuhu as-sawiyyu as-sawa'u shine yace Umar ibn al-Khattab shine sayyidina Umar dan Khattab wato shine da yake Abu Hafs ai kaga bai hadisi na ba ce Abi Hafs alladhi azara walladhi sai yace Umar ibn al-Khattab shine sayyidina Umar dan Khattab man wanda qawluhu zance ne al-fasl rabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya wanda da ya faɗi magana to abinda zai fada to bayani ne wanda yake gatsaye wanda babu ruwa ne da son zuciya da watan mutun ya kawo wani abu nashi wanda ba daidai ba in ka saba ma gaskiya to zai saba maka ko kai wani ne to shi yasa kaji ko manzo Allah sallama yana fada cewa rahimallahu umara yaqulul haqa wa in kana murran yace sayyidina Umar yana fadin gaskiya koda ko gaskiyar tana daci to zai fadi ta to shine sai yake cewa wa in kana shine wan kana murran din sai yace tarakahu al-haqu wa ma lahu sadiqun wannan gaskiyar tashi ma har ta sanya shi ya zama bai ma da aboki saboda me saboda mutane suna son zuciya shi kuma ba zai taba yarda da wannan zuciya ba sai gaskiya yake fada to sai kowa ma ji bai cika son ba kusanta ta yi ba saboda me saboda gudun wannan gaskiyar din to wannan shine haka imamu cin zero ce wannan din to shine yake nufin cewa Umar ibn al-Khattab shine sayyidina Umar dan Khattab man wanda qawluhu zance ne al-fasl shine rabiwa ne tsakanin ƙarya da gaskiya wa man wannan din nan wanda hukumuhu hukunci ne as-sawiyyu madaidaici ne as-sawa'u bisa ga daidai kuma wato shine wanda bisa yana ga hukumu da hukunci bisa ga adalci farraminhu shaytanu idh kana faruqan falin nar min sanahum bira'u yace farraminhu shaytanu shaydan ya gudu daga barin sayyidina Umar idh kana faruqan domin shi ya kasance mai rabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya falin narin bira'u wuta in bira'u bishewa ta tabbata linnare ga wuta min sanahu daga hasken sayyidina Umaru radiyallahu anhu wato wannan cewa shi dan ya gudu daga shi ko akwai hadisi ingantacce Bukhari da sauran malamai duka sun ruwaice shi wanda manzo Allah sallama yake cewa wallazi nafsi bi yadihi malaqika shaytanu salikan fajjan qaddu illa salaka fajjan ghayra fajjika ya kai sayyidina Umar manzo Allah yake shi sayyidina Umaru yace ya kai Umaru na rantsi da wanda raina yake gare shi shine Allah madaukin sarki to malaqika shaytanu shaydan ba zai taba haduwa da kai ba salikan fajjan kana mai bin wata hanya ba kaddu ko da dai to face illa salaka fajjan gayar fajjika sai ya bi wata hanya wadda ba taka ba ba zai yadda ku hada hanya da kai da shi ba to shine farra minhu shaytanu shaytan ya gudu wannan yana cikin sahih bukhari da sauran littafai farra minhu shaytanu shaytan ya gudu yana gudu ya gudu daga sayyidina umaru ko kace yana gudu daga sayyidina umaru idan kana faruqan domin ya kasance mai raba ni tsakanin ƙarya da gaskiya shi ko shaytan makareci ne ko to ka gani so sai yace fambira'u bicewa ta tabbata lin nari ga wuta min sinahu daga hasken sayyidina umaru radiyallahu anhu da kaga shaytan ai da wuta aka yi shi to kuma shi ko sayyidina umar mai bici shaytan ne bai ma yadda su hada hanyar shi wabni affana zil ayadi allati la ila al mustafa biha al isda'u wabni affana ya rasul ya abul qasim wabni affana ina yin tawassuli zuwa gare ka wabni affana da sayyidina usman dan affana zil ayadi ma abucin ni'imomi allati wannan da al isda'u bayarwa biha da ita wannan ni'imar tsala ila al mustafa zuwa ga manzon sallama tsala ya tsawaita wai ma'ana shine sayyidina usman wanda kowanne lokaci yana dauko wannan dukiya da yake tare da ita yana ciyar da ita zuwa ga manzo Allah sallama da kuma dukkanin abin da an ka nema na gurbuwa a jihadi da sauransu to shine ibn affan zil ayadi ma abuci ni'imuman al ayadi watan dama kalmar yadu tana zuwa ma'anar ni'ima tana zuwa ma'anar hannu kamar yadda kasan tana zuwa ma'anar ni'ima tana zuwa ma'anar taimako dai da sauran ma'anoninta allati ni'imumin nan wannan da al isda'u biha bayawa da ita ilal mustafa zuwa ga manzo Allah sallama dala ya tsawaita ma'ana yana taimakon bayawa kowanne lokaci hafara li bi'r jahajal jahazal li jaysh ahdal hadiya lamma an saddahu al a'da'u yace sayyidina usman indan hafara li bi'ra ya gina rijiyar watan ruma sannan jahazal jaysha ya yi tanari da shirin rundunan nan ta usra yakin tabuka kenan ahdal hadiya ya koro hadiya mai yawa lamma an saddahu al a'da'u lokacin da makiya suka toshe manzo Allah sallama daga barin yin dawafi da yazo umra a Ka'ab a Makka a shekarar da aka wannan sulhul hudaybiyah din nan to shine ka ishara zuwa ga wannan din to wannan yace hafaral bi'ra ya gina rijiya ta ruma wato shine kamar yadda aka sani akwai wata rijiya a Madina to amma wani bayhudi ne da ita to lokacin shi wannan bayhudi rijiyar ba mai ibar ruwa sai an bashi kuɗi to kuma ana cikin wani hali na rashin ruwa a Madina to sai sayyidina Usman ya ce masa wannan bayhudi ya sayar mai da wannan rijiya yan mai tsadar gaske yace sai dai sai mai da rabi to ƙarshe ya sayar mai da rabin da sai mai da rabi sun karba rana ku yau in sayyidina yau rana daya yau ta sayyidina Usman gobe kuma ta bayhudi haka akai to ranar sayyidina Usman sai ya ce kowa ya biro kyauta to randan kowa sai ya ta iba da naiwa da na gobin ma in gobin tai shi ko bayhudi bai samu ciniki haka an kai ta yi wanda a lokacin aka ce watan da suka yi wannan ne to sai bayhudi ya ga yanzu bai samu ciniki sai ya ce masa sayyidina Usman to yanzu kawai dai ya ida sai bashi sauran kudin shikenan kurum malmakin shikenan dai ba magana tunda ya gano yanzu ya kashe mai kaso ba ya samu ciniki ya kai to an ce ya sayi wannan rijiya da dinari watan dirhami 20 ya sayi da farko abin da ya bayar dirhami 10,000 sannan daga baki da ba da dirhami sauran shi kuma wanda ya yi da cika wadanda a gwanan din ya yi da cika su watan dirhami watan 20,000 din a takashi da sosai dai abin da zai ya kama kenan dirhami 20,000 haka ya sayi ita wannan rijiya din daga shi wannan bayhudi shikenan yace kowa ya ci gaba da ibar ruwa kyauta to haka aka ci gaba da yi da wannan rijiya din kaga ai aka tsada kenan to shine sai han manzo asal maki fada cewa watan yana cewa man hafara bi'ir ruma falahul janna duk wanda ya gina wannan rijiya ta ruma to an bashi aljanna dama bayan ya gina ta din ya sai ta din to sai yasa an ka kara tona ta an ka yi da gyara ta kuma don ruwa su wadata da kyau to shine yake nufin hafaral bi'ra kenan sannan jahazal jaysha yayi tanadi na rundunar yakin watan jeshul usra shine yakin tabuka da aka zo wanda ya bada gudunma mai dimbin yawa ta tsabar kudi da kuma tsabar watan dawaki da raqumma duka ya kwaso masu dimbin yawa ya kawo wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma qarra usman ma fa'ala ba'da hadha al-yawm duk abin da sayyidina Usman ya aikata ba zai shutar da shi ba ya hana shi shiga aljanna ba saboda wannan irin gudunma da yi to shi ma nan dai har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa akan magana watan jeshul usra da yake cewa man jahaza jeshal usrati falahul jannata duk wanda falahul jannatu ku duk wanda ya tare da wannan runduna ta yakin nan ta Tabuka yamma wannan gudunma mai karfi irin ta sayyidina Usman to an bashi aljanna shi ma to shine dai yake ishara ga wadannan hafaral bi'ira ya gina rijiya ta ruma jahazal jaisha yayi shiri da sanadin wannan runduna ta watan tabuka hadal hadiya kuma ya bayar da hadiya ya koro hadiya da yawa zuwa makka lamma an saddahu al'ada lokacin da makiya suka tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hana ayi umra ayi dawafi da Ka'aba a lokacin to shine wanda aka tura shi ya je da ma ya tare sanar da su cewa ba yaki manzo Allah zuwurin su ba umra ya zo yi to sai sun ka ce su ba su bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai dai shi an bashi dama ya tare dawafin ga Ka'aban nan amma dai manzo Allah ba zai shigo ba kaza kaza to shine dai karshe dai aka zo aka wannan sulhun Hudaybiyya to shine shi kuma yace shi kuma ba zai taba yadda yayi aikin yayi dawafi ba alhali manzo Allah bai dawafin ba to shine zai fada mana baitin gaba yake cewa wa aba an ya dufa bil baiti islam yadun minhu ila an-nabiyyi fi na'u yace wa aba sai sayyidina Usman yaki an ya dufa yayi dawafi bil baiti ga dakin na Ka'aba iz domin lam yadun fi na'u farfajiyar dakin Ka'aba bata kusanta ba sai kace fi na'u saboda iz domin fana'u farfajiyar dakin Ka'aba lam yadun minhu bai kusanto ba ila annabi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan minhu din wato yana koma ne zuwa ga shi dakin na Ka'aba din shine iz fina'un minhu an fahimta sai kace iz domin fina'un minhu farfajiya daga shi wannan dakin na Ka'aba lam yadun bai kusanto ba ila annabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ya ce tunda dai annabi ya yi dawafin gare ba bayan shi ma fajazathu anha bi bai'ati ridwan yadun min nabihi bayda yace to si kuma wannan mubayi'a da sahabbai suka zo suka ga tunanin ko an kashe manzo Allah sayyidina Usman ne radiyallahu anhu suka ce to lalle ya kamata ayi mubayi'a a shige su ayi jihadi kai tsaye to sai aka zo ana manzo Allah mubayi'a to lokacin da aka zo ana wannan mubayi'a to shine sai sayyidina Usman ga shi baya nan to sai manzo Allah sama ya dauko nashi hannu ya aza akan hannun daya ce to wannan hannun Usman ne na mashi mubayi'a to shine da yake fada mana cewa fajazathu sai ka ce yadun wani irin hannu mai daraja bai za'u fari mai haske min nabihi daga annabin shi sallallahu alaihi wasallam to fajazathu sai ta isammar sayyidina Usman anha saboda daga wanga aikin da yayi sai ta isan mashi bi bai atridwanin ga wannan bai atridwanin wannan mubayi da an kai din wanda ya zamo watan har Allah madauke saki ki fada cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati to shine yaka cewa da haka sai yadun hannu bai za'u mai haskiyan nan mai farin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin shi to fajazatu sai ta isan mashi bai ati ridwanin watan anha daga wannan aikin da aikata na kin yin dawafin nan da yayi sai ta isan mashi bai ati ridwanin daga wannan mubayi'a da an kai ta yadda wanda Allah ya rasa sahabbai din nan baki din su adabun indahu tadha'afatil a'malu bi tarki habdhal ulaba'u yace adabun indahu wannan ladabi ne ga sayyidina Usman radiyallahu anhu wanda kuma tala tadha'afatil a'malu sakamakon ayyukan shi sai suka lullunka bitarki saboda barin yin dawafin nan da yayi saboda ladabi tunda manzo Allah bai dawafi bai ce baye to sai ya zama aka lullunka mashi tunda yanzu kaga mabai amma da an kai kaga ta wuce shi ya zo ya da hannu tunda yanzu ga manzo Allah ya aza hannun shi ya ce na Usman ne kaga ni shi yasa shi ma da kai ne kace kun kusa hannun manzo Allah ya fi dawan ga hannun ganawa to kaga to shine yake cewa hannu ne wato shine yake magana cewa adabun indahu wannan ladabi ne a wurin sayyidina Usman radiyallahu anhu wanda tadha'afatil a'malu ayyuka lada sakamakon ayyukan shi ta lullunka bi tarki saboda barin wannan dawafin da yayi tunda manzo Allah bai yi ba habbadal udaba'u kai ma dallada wadannan masu ladabi irin wannan wa aliyin silwin nabi wa man dinu fuadi widaduhu wal wala'u yace sannan bayan wannan kuma har yanzu ya abul qasim ina yin tawassuli zuwa gare ka wa aliyin da alfarma sayyidina ali radiyallahu anhu sinwin nabi wanda yake tagwaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kaga shi dan sayyidina dan Abu Talib ne shiya kuma kaga shi kuma Abu Talib dan uwan mahaifin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kaga sayyidina ali ya zama dan uwa ne kenan to shine wa aliyin ina tawassuli zuwa gare ka da alfarma sayyidina ali sinwin nabi wannan din nan da yake tagwaye ma'ana dan uwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man wannan din nan wanda dinu fuadi addinin zuciyata widaduhu shine soyayya tai walwala'u da kuma jibinta tai to shine addinina don son shi addini ne sayyidina ali din radiyallahu anhu don in baka son ahlul baitin manzo Allah sallama to lalle addinin mutun ya samu matsala Allah ya kare mu walwazir ibn ammihi fil ma'ali wa min al ahli tas'adul wuzara'u sayyidina ali ne yace walwazir wannan din wanda yake shine mataimaki ibn ammihi kuma dan uwan baban manzo Allah wato wai ma'ana shi dan Abu Talib ne shi ko Abu Talib dan uwan mahaifin manzo Allah ne sallama to shine wal wazili sayyidina Ali ne wanda yake shine mataimaki ibni ammihi kuma dan uwan mahaifin manzo Allah fil maali a cikin daukaka da darajoza sannan sai ya ce da makocin wal wuzara'u mataimaka sai ka ce wata sa'adul wuzara'u da makocin mataimaka suna samun arziki min al ahli daga macancanta matsayi babba mana in suna watan wakilta ne da kuma taimako din ne ga manya to sai su ma su samu arziki sanadiyar kusanci su da wannan manyan to sayyidina Ali ya samu abin da ya samu sanadiyar kusanci ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma kasancewa shine mai taimako mai dawainiya idan manzo Allah baya nan a gida to shine mai dawainiya da sauran abubuwa dai daban-daban haka to shine wal waziri mataimaki din nan ibnu ammi kuma dan uwan mahaifin shi fil maali a cikin daukaka sannan yace wal watas'adul wuzara ko da makocin mataimaka wazire suna samun arziki min al ahli daga ma'abuta matsayi da girma babba din lam yazilhu kashful gida'i yaqinan bal huwa shamsu ma alayhi gida'u yace kuma sannan shi sayyidina Ali kashful gida'i yayi watan rufi lam yazilhu yaqinan bai kara mai wani yaqini ba sayyidina Ali yaqini bisa ga yaqini yake 100 bisa 100 kai ma miliyan bisa miliyan za a ce dukkan abin da manzo Allah zo da shi ba inda yake shi ko kadan saboda haka ko da abin zai zo wa shikenan da makocin shi bisa ga yaqini yake don haka ba ma sai ya kara da ma bisa ga haka yake don abin da za a faɗi din haka yake ya yarda ya sallama din radiyallahu anhu kasan kuma dama in ka ji an ce sayyidina Abubakar Siddiq shine na farko a musulunta ana magana ne a manya masu shekaru a lokacin ya ana magana kuma cikin waɗanda addak shekaru kanana cikin maza to shine sai ka ji an ce sayyidina Ali shine na farko shi kuma to shine kashful gida'i yayi hijabi ko kace yayi rufi lam yazirhu yaqinan bai kara mai yaqini ba da makocin bisa ga yaqini yake shi tabbas ne shi dama yace bal bare dai kai shi sayyidina Ali huwa shamsu shi rana ne shi ma alaihi gida'u babu wani rufi gare shi wanda ya rufe shi saboda haka ba hijabin da ya kare shi dama duk abin da manzo Allah ya zo da shi ya bisa ga yaqini yake bisa ga tabbas ka san su da wani zaka gani misali sai sadda za a karanta mai wasabbin awili sannan zai ji ya kara samun yaqini da rantsuwa kalmar to shine kan sayyidina Ali shi dama bisa ga yaqini yake shi radiyallahu anhu wa bi baqi ashabikal muzhir at-tartib fi na tabdiluhum wal wala'u sannan yace banda wannan a hayya zugo bi baqi ashabika yana yin tawassuli zuwa gare ka ya Abul Qasim da sauran dukkanin sahabbanka wato shine yanzu ya lissafa mana sauran cikon al-ashratul mubashirun inna bil janna yanzu gashi ya faɗa mana guda hudu sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali to yanzu kuma zai gaya muna watan a cikon sauran cikin guda shida kenan sauran guda shida din daga cikin al-ashratul mubashirun bil janna din to shine sai yake cewa yace wal baqi ashabika ina yin tawassuli zuwa gare ka da alfarmar sauran sahabbanka manzo Allah sallama waɗanda tafdiluhum fifi ta su al-muzhir tartiba shi yake bayyanar da yake bayyanar da watan jiran tasu shine tafdiluhum fifi tasu al-muzhir tartiba shine mai bayyanar da jiran tasu a cikin daraja fina a cikin mu walwala'u da kuma jibintaka ma'ana wai waɗanda sahabban nan waɗanda daraja su da fifikon su to shine yake bayyanar da jiran tasu a cikin daraja da kuma jibinta su watan wanda sun zamo kenan dukkan su manya ne makusanta to shine waɗanda tafdiluhum fifi tasu walwala'u da kuma jibinta su al-muzhiri tartiba shine mai bayyanar da watan jiran tasu a cikin matsayi da daraja fina a cikin mu sai ya ce talhatil khairi murtadihi rafiqan wahidan yawma farratir ruqaba rufaqa'u to shine sai ya ce ga sunan zai fara zanawa sai ya ce talhatil khairi shine akwai talhatul khairi a ciki ina yin tawassuli zuwa gare ka ya manzo Allah da alfarmata shine talhatul khairi watan talhatul khairi wanda manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya mashi lakabi da wannan talhatul khairi din nan ya shi sayyidina Talha shine talhatu ibn ubaydillah kina to shine yake magana kan shi din to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake ya sa mashi wannan lakabi na talhatul khairi din radiyallahu anhu to shine talhatul khairi kina a yakin Uhud ne manzo Allah mashi wannan lakabin to shine talhatul khairi murtadihi wanda yake yadda ji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine murtadihi rafiqan yadda ji wurin manzo Allah a matsayin abokin tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahidan yana maka da shi kadai yau mafarratul rufaqa'u ranan da abokan tafiyar sun ka gudu wato suka watsi wato shine radda anka yakin Uhud kenan lokacin da aka dan yi wannan kauce to a lokacin sayyidina Talha shi kadai ne ya tsaya tare da manzo Allah sallama to shine ka tafi murtadihi Talha din nan wanda yake shine ya dajje manzo Allah rafiqan abokin tafiyar shi wahidan yana shi kadai makadaici yawma farratu rufaqa'u ranan da abokan tafiya suka gudu ma'ana shine suka watsi kamar a dawo ku radiyallahu anhum wato nasa kuma yana zuwa ahadan dalhatul khair murtadihi rafiqan ahadan yawma farratu rufaqa'u وحواري كزبير أبي القرم الذي أنجبت به أسماء تسنن سيكما سيدنا زبير نعم إيه زبيركم زبير من العوام كينا شين زبير من العوام شين زي فلامن ينزو شين يتشي وحواري يكا سنن وحواري يكا نمتي مكين ننناكا وانين شين الزبير سيدنا زبير من العوام أبي القرم بابان سدو كينا شين بابان عبد الله بن زبير كينا تشين أبي القرم بابان سدو كينا عبد الله كينا الذي ونن إن وند أنجبت به أسماء sayyidina asma'u bintu abibakarin ta haifa sayyidina wato asma'u yar sayyidina abubakar siddiq kenan radiyallahu anhu to shine allazi wannan din nan wanda anjabat bihi asma'u asma'u bintu abibakarin ta haifa wa safiyya ne ta amma la fadli sa'adin wa sa'idin iz uddatil asfiya'u sannan ci wa safiyya ne da tsalkakkun nan guda biyu ta amma la fadli ta gwayen daraja da fifiku wane ne wai mara wanda suke a cikin daraja su da fifikun su duka kun san duk dai suke kamar tawaye ga sunne ce sa'adin shine sa'ad ibn abi waqasin wa sa'idin da sa'id ibn zaidin ayz quddatul asfiya lokacin da ake lissafa masu tsalki tsalkakaku to suna ciki ko kuma sune mafifita ma to shine yake nufin cewa watan da wadannan su ma suna ciki dukan su yana lissafa wani kamar yadda muka faɗa guda 10 din nan wadanda aka yi ma bisharat aljanna sannan yace ibn awfin man hawana ta nafsuhu dunya bi bazlin yumidduhu ithra'u sannan yace ba wannan kuma wa ibn awfin da Abdurrahman ibn Auf man wanda hawwana nafsuhu dunya rayuwa ta kaskantar da duniya ma'ana ta wulakatar duniya ta dauke ta ba komai ba shine man hawwana nafsuhu dunya wanda watan rayuwa ta wulakantar da duniya bai bazilin da bayarwa wanda ya zama yana ta ciyarwa yana ta miƙa duke ta shi bai ajiwa wanda wannan bayarwa din kuma yumidduhu ithra'u yawan duke kuma yana ƙara shi kuma ƙara mata yawa din wai ma'ana shine yana ta ƙara samun duke kuma yana ta ƙara bayarwa shi kuma to shine bi bazilin da bayarwa wadda yumidduhu ithra'u qarwaye yawan duke tana kala ma wannan bayarwa yawa ita ma shine wani aufin da Abdurrahman ibn Auf man wanda hawwan nafsuhu dunya rayuwa ta karanta kaskantar da duniya bi bazilin da bayarwa ta hanyar bayarwa yumidduhu ithra'u wanda yawan duke kala ma yawa wal mukanna aba ubaydata idhiya nam wal mukanna aba ubaydata idhiya azi ilayhi al amanatul umana'u yace wal mukanna da wannan da ake ma alkunya din nan ana ce mashi Abu Ubaidata shine Abu Ubaidata ibn al-Jarrah kenan shine ana ce mashi Amir Amir asulin shine Abu Ubaidata ibn al-Jarrah to shine wal mukanna da wanda ake ma alkunya din nan Abu Ubaidata Abu Ubaida iz al-dumin watan iz saboda al-umana'u masu amana to ya'zi ilayhi al-amanata suna jingina amana zuwa gare shi saboda ka san shi ne wanda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma aminu hazihi al-umma yana cewa wato aminu hazihi al-ummati shine Abu Ubaidata Abu Ubaidata ibn Jarrah shine aminu hazihi al-umma to shine yake ishara zuwa ga wannan cewa wato wal mukanna da wanda ake ma alkunya da Abu Ubaidata Abu Ubaida iz dumin al-umana'u masu amana ya'zi ilayhi al-amanatu suna jingina amana zuwa gare shi wabi amma yake nayi ra'ayi falakil majidi wa kullun atahu minka ita'u sannan har yanzu yana yin tawassuli zuwa gare ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alfarma amma yaka ɗan uwan mahaifan nan naka guda biyu su ne watan sayyiduna Abbas ibn Abdul Muttalib da Hamza ibn Abdul Muttalib su ma shi ma to su ne yake cewa su ma ina yin tawassuli zuwa gare ka da su da alfarma su ya manzo Allah sallallahu alaihi shine wabi ammaika nan kaga in mun ka duba ya gama lissafa mana wadancan al-ashratul mubashirun din bil janna din ko kuma yana muka fada shine sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali sayyidina Talha ibn Ubaydillah sayyidina Zubair ibn al-Awwam sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas sayyidina Sa'id ibn Zaid sayyidina Abdurrahman ibn Awf sayyidina Amir wato shine Abu Ubaydah ibn Jarrah kenan sayyidina wato to suni wadangane ne wanda ya lissafa mana din guda 10 din nan ne to shine sai ya ci gaba da cewa bi ammaika ina yin tawassuli zuwa gare ka da wato a yan uwan baban yan uwan tunda su ayyan Abdul Muttalib ne Abdul Muttalib kuma ka gani shi kuma wato dan uwan mahaifin manzala shine wa bi amma kadin nayyirai falakil majdi wadanda su ne hasken falaki na girma sai kamanta su da kaman tauraruwa kenan falaki to su ne hasken wannan hanyar ta tauraruwa ta girma din shine nayyirai wanda su ne hasken falakil majdi falaki na girma wa kullun kowanne daga cikin su to ita'u ni'imomi minka daga gare ka atahu ta zo mashi kaga kowanne daga cikin su ya samu daraja da matsayi a watan a gurin ka ya manzo Allah sallama wa bi ummi sibdai ne zawuji aliyin wa baniha wa man hawatu alaba'u yace kuma sannan bayan wannan a yace banda wannan kuma watan duk da yake shi wancan din da yake fada na Abu Ubaida ko yana cewa izi azu ilaihi al-amanatu ko akwai nuskar da yake zuwa kuma izi azu ilaihi al-amanatu al-azanadi zai ya dauka ne to shine cewa bi ummi sibdaini nan ne ku yace ina yin tawassuli zuwa gare ka ya manzo Allah bi ummi sibdaini da mahaifiyar jikokin nan ita ce zauji aliyin mata sayyidina ali sayyida fatimatu zahra alaihi salam kenan to shine yake cewa yana tawassuli zuwa ga manzo Allah da alfarmata ita ma shine bi ummi sibdaini ina tawassuli zuwa gare ka da alfarmat mahaifiyar jikokin nan su ne sayyidina Hassan da Husaini kenan zauji aliyin matar sayyidina Ali sannan wabaniha kuma ina yin tawassuli da zuwa gare ka da da alfarma ƴaƴan nata shine wabaniha da ƴaƴan nata sannan waman hawatul abau da duk waɗanda bargon ne ya taru duka ina yin tawassuli da su zuwa gare ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a zauji aliyin wabaniha ko ya fada sayyida Fatima radiyallahu anha ci wabaniha da ƴaƴanta wanda ƴaƴan ba yana rufin ba sai sayyidina Hassan da Husaini ba dai yana rufin da sayyidina Hassan da sayyidina Husaini da sayyidina Muhsin da kuma watan sayyida Ummu Kulsumin da sayyida Zainab alaihi wassalam to su ne yake magana cewa duka yana tausaye suwa saboda tana da waɗannan ƴaƴan guda biyar kenan wanda shi Muhsin din amma ya rasu ne yana karami haka to su din waɗannan din haka kenan ya zama kenan maza uku mata biyu kenan to shine yake nufin duka yana yin tawassuli da su zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don alfarmar su to sannan da yace watan a wa marhawatul abau da duk waɗanda bargon nan ya taru wanda kamar yadda aka sani ko akwai hadisin da al-Imam Tirmidhi ya ruwaita daga sayyida Ummu Salma radiyallahu anha wanda take faɗa cewa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama watan ya sanya bargon shi mai albarka mai darajar nan ya lulluba sayyidina Hassan da sayyidina Husain da sayyidina Ali da sayyida Fatima alaihi wassalam ya lullube su da wannan bargon nashi to sai yake cewa Allahumma هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرجس وأطهرهم تطهيرا الله تو ودان سوني ايان جدان نافا كتسلكي سوني كيبنتتونا كتسلككي من سو وكتفي ده دوكان وتا قزنتا ده غريس يا اوبنجي كتسلكي من سلككي وا تو شينه يكا تشوا دوكان سو ده ينا ين توسلي ده سو زوا غا واتن ينا ين توسلي زوا غا منزال الله سلاما ده الفرمسو to shine wabi ummi sibdaini zauji aliyin wa baniha da ayyanta wa man hawatul abau da duk wanda bargo ya taro din nan duk yana tausu ji suwa wa bi azwaji kallawati tasharrafu nabi an sanahunna min kabina'u yace sannan baya man haka ya manzo Allah ina yin tawassuli zuwa gare ka da alfarmar matan ka shine wabi azwajika da alfarmar dukannin matan nan naka iyayen mu allawati wadannan din nan da tasharrafna sun ka samu daukaka bi an sanahunna bina'u bi an domin watan shine bi an bina'u saboda watan wadanda biku ko kace tarewa da suwa minka daga gare ka sana hunna ya kare su daga dukkanin wani mummunan sharri na azabar duniya da lahira wato iyalan manzo Allah sanyo inda ya aura wadanda wasu 11 din da yake isharar tun da yace wadanda manzo Allah ya bina'i da su ko wadanda ya tare su ba to yana isharar ne zuwa ga su wadannan guda 11 din wadanda yake ci wato yana yin tawassuli da su ba wanda su guda 11 ne akwai sayyida Khadija da sayyida Sawdatu shine sayyida Khadija bintu Khuwailid da Sawdatu bintu Zam'a da Aisha bintu Abi Bakr da Hafsatu bintu Umar da Zainab bintu Khuzaima da Ummu Salama bintu Abi Umayya ita ce ake ce mai Hindu sannan da Zainab bintu Jahshin sannan da kuma Juwayriya bintu Al-Harith da kuma Ummu Habiba bintu Abi Sufyan ita kuma ita ce ake ce Ramlatu Ramlatu bintu Sakharin to ita ce Ummu Habiba din sannan da Safiyatu bintu Huyay bin Akhtab bin Shima da kuma Maimunatu bintu Al-Harith wadanga sune guda 11 wadanda yake isharar zuwa gare su din cewa yana yin tawassuli da su din to shine wabi azwajika yana yin tawassuli zuwa gare ka da alfarmar matanka ya manzo sallama allawati wadannan dinnan da tasharrafna sun ka samu watan daukaka bi ansa nabina'u cewa watan biko da watan tare wasu minka daga gare ka sana hunna ya kare su daga dukkan megun abubuwa wanda ya kare kamar yadda aka sani sai da Khadija da kuma watan sayyida Zainab bintu Khuzaimah radiyallahu anhunna to suni wadanda suka yi wafati tun a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rayuwa su ko nan ga sauran guda tara suni wadanda manzo Allah ya kode ya bar duniya ya bar su sai da watan shine Sauda da kuma Aisha da Hafsa da Ummu Salama da Zainab da Juwairiya da Ummu Habiba da kuma Safiya da Maimuna wannan gana ne radiyallahu anhunna to ko da manzo Allah ya wafati su ne bari guda tara din to kuma ina jin ya kamata mu tsayanan sai mun dawo sai mu dora mu ci gaba muna fatan Allah ya taimake mu dukkanin waɗannan bayin Allah manyan sahabbai muku santa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarkacin su ya hada mu da mu da su baki daya a gaban sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kare mu daga dukkanin sharri da duniya da lahira dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah.